yaki da aikatau da fade da cin zarafi tsakanin ma'aurata da sauran miyagun ayyuka da ke tauye yanci da kuma yin barazana ga makomar rayuwa mata da yara na daga cikin al'amuran da dokar ke kokarin tawarwa a tsakanin al'umma.
Jihar Kano cikin ikon Allah 2017 an karbi dokar nan, an yi nazarin ta, ana ganin kuma ya za a yi ta zo ta dace da dabi'u da addini da al'adu na mutanen Kano, wanda mu kamar yanda take a halin yanzu ba mu yi ta wai ita doka a kashin kanta mai suna bablo kaman yanda wasu jahohi suke ba. Abinda akai sai muka dauki kundin tsarin tafikar da laifukan mu, wato Penal Code of Kano State, sai muka zo muka dinga dauko abinda yake cikin bablo, wanda babu shi a Penal Code sai mu sa shi, wanda za a gyara shi a sa shi, wanda za a kara shi a kara shi. Kuma kamar yanda tafiya take nunawa, ana kokarin shi kwamishinan shari'a zai gabatar da kudurin dokar a matsayin abinda ake cewa executive bill.
Barista Amina Umar Hussein kenan, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da ƙasa reshen jihar Kano. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da taron masu ruwa da tsaki na kwanaki uku a kan yadda za a aiwatar da wannan doka a jihar Yobe ke gudana a nan Kano. Malam Mustapha Wakil da ke zaman sakataren kwamitin JRT da ke aikin gudanar da garambawal a sashen shari'a na jihar Yobe, ya ce sun taɓa alli da dukkanin masu ruwa da tsaki gabanin samar da daftarin dokar.
Ba mu bar malamai ba, ba mu bar members house assembly ba, sannan kuma a yin wannan ɗin mun maida hankali sosai, musamman abin da addini ta yi tanadi a kansu su muka maida hankali a kai. Kuma ma ƙoƙari da muka yi shi ne ba kaɗai addini musulunci da yake ita ne populous addini, wato addini mafi yawa, mafi yawancin mutane da suke Yobe State ba. Mu yi la'akari da hadda ɗan mutane da mazauna a gari ko Kirsan da muke da su a wajen. Mu yi la'akari da su loɗin mun buɗa shi kamar da musulmi ga ɓangarensa, shi ma in wanda ba musulmin ba, abin da bai shafi ba musulmi ba zai iya shafansa. Wannan bata taka musulunci ba, kuma musulunci ita take regulating nata da yake shi ne asalin tushen rayuwarmu gaba ɗaya.
Yanzu haka dai majalisar dokokin jihar Yobe ta amince da ƙudurin dokar, kuma ana dakon gwamna mai Mala Buni ya rattaba hannu a kanta. Amma gabanin haka, kungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da ƙasa reshen jihar Yobe ta fara aikin faɗakar da al'ummar jihar game da kunshin dokar, inji sakatariyar kuɗin kungiyar barista Aisha Isa.
Faɗin Yobe muna sanitization, muna zuwa muna faɗakarwa, muna wayar ma mutane da kai, kuma shirin da mutane suke yi irin abubuwan nan in ya faru, especially kamar fannin fyaɗe, ka san in aka yi fyaɗe suna jin kunya. Yanzu wannan abun shi vaplo din nan yawan maganar shi ma da muke yi da zuwa kuma gurare da muna shiga ƙauyuka, muna wayar ma mutane da kai din su san amfanin wannan dokan. Kuna roƙon mai girma gwamnan Honorable Mai Mada Buni, dan Allah ya sa mana hannu a wannan vaplo din.
Cin a cikin watan Yunin bana ne gwamna Badru Abubakar na jihar Jigawa ya rattaba hannu akan makamancin wannan doka bayan gyare-gyaren da majalisar dokokin jihar ta yi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.